gabanin tsinduma wannan yajin aiki na Siba ba ta gani sai da shugabancin kungiyar na kasa baki daya yayi gargadin makonni uku a karan farko
majalisa tana nan arfe kamar yadda ita kungiya ta kasa ta ba mu umarni cewa mu rufe majalisu ta mun ta Kano alhamdulillah kamar yadda idan kai ke nuna ma yanzu ga ta arfe mai ta musun ba da hadin kai su ma kuma ɗan majalisa babu wanda ya zo abinda su kungiyar mu ta kasa ta gaya mana za mu rufe wannan gida ne har zuwa lokacin da aka samu daidaito kuma shi wannan daidaito zai zo ne daga kasa
Comrade Ubalewicz kenan shugaban kungiyar ma'aikatan majalisun dokokin Najeriya a yankin jihar Kano shi kuwa ta kwaransa na jihar Jigawa Comrade Umar Adamu Kazaure cewa yake yajin aikin baya nufin kasar ayyukan majalisar dokoki a matakin jihohi
ba wai mun shiga yajin aiki bane domin kasara aikin majalisa mun shiga yajin aiki ne domin karfafa aikin majalisa aikin majalisa shine yin doka da oda idan har za a yi doka kuma a ce wani bangare ba zai bi wannan doka ba to kaga ana wai ita kanta demokradiyyar zagon kasa
yanzu haka ne kungiyoyin rajin shugabanci na gari a Najeriya sun fara tsokaci a kan wannan batu
ba wai magana ce ta ko wani zai musu alfarma ai musu ba a cikin tsarin mulkin Najeriya yake cewa a ba su yancin su na samun kudaden su da gudanar da ayyukan su directly wanda kuma wannan samun yancin ya hada hadda daukan ma'aikata wanda muke magana legislative service commission at state level wanda ita wannan doka ta tabbatar sai an yi wannan mun kan mu a matsayin mu mun tunkari majalisun jihohi da yawa a kasan nan to lallai su kokari su tabbatar suna cin moriyar wannan doka wanda shugaban kasa banda ma dokar suke tsarin mulki yazo ya kara ba da zagata koda wato wanda take kara karfafa cewa lallai ai a gudanar da abubuwan nan har yanzu amma ana jan kafa wasu jihohin ma ba ma sa iya magana ina faɗa ma akwai 'yan majalisar da gaba ɗaya in kai musu wannan maganar ma tsoratar suke suna tsoron gwamnoninsu to ma'aikata kuma wanda suke karkashin su gaskiya ba za su zauna su gaba da ganin wannan yanayi yana gudana ba wani ya kamata 'yan majalisa su kalla su gani zai su tsora akan abin da ma'aikatan su suke na fafutuka na samun wannan yanci.
Comrade Abdulrazak Alkali kenan guda cikin 'yan gwagwarmayar shugabanci na gari a Najeriya. A nasa bangaren sanata Mas'udi Aljibril Doguwa na cewa rashin aiki da duk wata dokar kasa abin kyama ne matuƙa.
Daga lokacin da aka ce shugaban kasa an yi karance-karancen doka a majalisa an yarda da ita a majalisa aka kai masa kan teburinsa isa hannu to daga lokacin kowanne gwamna ne ko a ina yake idan bai tabbatar da wannan doka ba to ya kai kundin tsarin mulki dama majalisu abinda isa ake sukan su shine wato gwamnoni da suka rike suka shake wuyansu ai akwai zarge-zarge da dama waɗanda wata doka ba za a yi ba sai idan majalisu suna cikin talauci amma daga lokacin da aka ce an yi samu wannan autonomy din kuɗi idan ya shigo a jihun gwamnatin jiha na majalisar jiha zai tashi shiga cikin asusun ta ba tare da gwamna ko wani gwamna ya shiga ya shige a ciki ba aka ga za su iya tafiya da al'amuran su cikin kwanciyar hankali cikin jin daɗi saboda haka majalisar kasa ta yi kokari ta kafa kwamiti wadda za ta yi tsakanin gwamnoni da waɗannan majalisun domin a samu a kawo ƙarshen wannan dama-dama.
Sanata Mas'udi Aljibril Dogo kenan tsohon wakili a majalisar dattawan Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria.